May I have your attention, please? What to Jimena? Say our guys.
It's Shambi on the beat. Hey. This is serious.
But the car is a
shirin su ta sun aza kurma ne ni in banda kuya da yin shawari a rumfa mai ji eh mun fi kowa safi shugaban sun wuta ne shi to ai ruwa ne ni I'm doing well shi yake bukatan ku yashe shi dan ya sa mata wuka a wuya wai dan ta ce ni but if they can't cope with this reality su rasa fim kuma ba asirin da za su samu ko sun caje ni and when I lace a joint beer the city na kan chakar a dandalin su nake gabatar da shiri na imbasar didn't die just multiply iri suka wasar a titi rayuwa ta sun ci iri na ta kyabar Siki na ta bafar, simi na ta tasar In muka ce maka namu ne mutumi na ka bayar Way advance, abinda suke yi wa yidi mana yasar Who you am, lokacin da muke ishiwa ka shayar
But the car ya bapa akwai ka kasa Akwai ka kasa But the car ya bapa akwai ka kasa Akwai ka kasa, akwai ka kasa But the car ya bapa akwai ka kasa
I'm not your enemy and kudina kira na aboki kuma dan in yi ta muku gajiya na da sauki I do this to support the cause it's fishy when a donkey aboard a horse for the real for the deal for the bill for the meal thou shall never underestimate your scoring skills flushing out cheap boring trails boy you got a lot to do to get there When you get to the top, you sure your altitude remains there Or get higher, cause coming down is not an option When the king is your son, chasing after crown is not a function When you dab tijo ne ya gaya mung Se na roki ubangiji na den ya saya mung Now the world is mine, bana maso ataya mung Domin kome da kome yana mung
But the kare bapa akwe ka kasa Akwe ka kasa But the kare bapa akwe ka kasa Akwe ka kasa Akwe ka kasa But the kare bapa akwe ka kasa Akwe ka kasa But the kare bapa akwe ka kasa Akwe ka kasa Akwe ka kasa
Ina da gayu a Zaria Kaduna da J-Town Bauchi pilin daga Abuja the playground Nigeria kasata Sonjuna gareta Life's hard on the streets Ama dankuna na leka So let it burn and set the turn I'll get it earned I'll leave time of course Good music is never mourned Kar ku musu jaje tun ina nan a raye Kar ku mun kale tun yana nan a tare Kar ku mun yare in kuna yaba kame Danga dangaye kwana ba bacci headquarter ne Garba yane If the truth is not the choice of the people Yitirwa zabe